Singer than the dance, so you know if the church is the most in the
summer.
Aure,
gaskiya ne ya aure ya zama jami'a a cikin sunna ta annaba aure dai shine sunar kowa
aure martaba daraja ne mai tarin yawa
ga annan da shi da murya wannan duniya
sun yarda da kansa soyayya ita ce ta zama sunan aure
wannan ta ina kira ne aure kar mu tsaya haka
aure
shine mukuta samari
aure
da kansaniya da aure komai ke da haɓaka
aure
kubaka da shi kasaniya sai Allah yayi maka
aure
ma haka nan ke wata rana sai ku dana ta mai aure
aure martaba daraja ne mai tarin yawa
ga anguwan da shi da murya wannan duniya
aure martaba daraja ne mai tarin yawa
ga anguwan da shi da murya wannan duniya
sun yarda da kansa soyayya ita ce ta zama sunan aure sun yarda da kansa soyayya ita ce ta zama sunan
aure
sunar aure
aure